الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهدوا قوات رمضان هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم دبو دايا دا ريهدو دا أربعين وان دا يايدي دا شا ترى قوات مي شكرة تا دبو بيو دا قوم شا ترى الله سبحانه وتعالى يكاوم wannan masallaci mai tarin albarka a masallacin alƙalawa wanda yafi shahara da suna masallacin Malam Bako Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa yau za mu tashi suratul hijr aya ta ainihin 95
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين
Na'am. To kafin mu fara fassara ga tambayoyin nan. Malam ina maka addu'a Allah ya ƙara maka ilimi da imani. Tambaya ta ita ce menene hukuncin karan adashi da masu adashi suke cirewa? Wato dizzubin farko nasu. Nasu ne. Dizzubin farko da aka yi na adashi nasu ne. Menene halaccin sa? To dangane da abin da ya shafi karan adashi mutum ya ce idan mutum zai yi zubi zai zuba 1,000 to 1,000 farko na ainihin mai karban adashin ne wanda zai rike maka amana na wannan dukiya har lokacin da kake bukata yaya hukuncin wannan amma hanga na sunna to wannan bai yi karo da addinin musulunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharuddan su illa sharuddan a halala haraman au halala au harama halalan wato musulmi suna cikin sharuddan su sai dai sharadin da ya halatta haram ko ya haramta halal to shi ko wannan sharadin bai haramta halal ba kuma bai halatta haram ba an gane wannan ko saboda haka mutum yana da iko ya faɗi haka cewa zubin farko in ka aje 10,000 in zaka ringa aje 10,000 10,000 farko nashi ne an gane wannan ko dalilin da ya sanya ma ya cancanci wannan dukiya yana farke ma kudi ne masu yawa idan wannan kudi ya bace babu ruwanka ba in wannan kudi ya bace ka bashi ne kawai kai kawai abinda ka sani ya baka kudinka to idan ya zamanto baya ciran haƙƙin shi yanda ya kamata yaya za a iya biyan mutane idan hasara ya zo yanzu idan kana sa 10,000 sai kai zubi 10 sai aka sace ba faruwanka kawai a cikin wannan kudin da yake dan ajewa na wannan da wancan zai cira ya cika wa mutane sannan kaza almuhim dai bai yi karo da addini ba na biyu tambaya ta biyu menene hukuncin auren da auren dan shi'a ko dan qur'aniyun idan kuma bai bayyana ba sai bayan aure ya hukuncin auren to dangane da abin da ya shafi auren dan shi'a ya kamata ka san wane ne dan shi'a tukuna dan kila wani aka ce mai dan shi'a to kila akwai tunanin da yake da shi ke su ne mutanen nan da suke rike sanda ko su ne mutanen nan da suke dan zanga-zanga akan titi kaga mutane suna zanga-zanga akan titi kaza wani bawan Allah ya taba cewa shi wallahi tallahi a cikin kungiyoyin nan babu wata kungiya da ba zai taba bada ɗiyar shi a gare su ba kamar yan shi'a. Allah ce me yasa? Yace haba. Kaga wannan tattakin da ake yi a dauki diyarka daga garin Kaduna a tafi Zariya a ƙasa a azabta ma da diya. Shi ai wannan shine babban munin aqidar shi'a. Kaga mutumin da ya faɗi wannan magana shi abin da ya dauka shi a wannan tattakin da suke yi zuwa Zariya. Ai wannan tattakin kawai wahala suka sa wa kansu. Ba shine shi an ci ba dan uwa. An gane wannan ko? To ire-iren wayannan maganganu akwai abubuwan da zaka mutane suna kiran shi shi'anci. A lokacin da wato farko-farkon bayanan ainihin yan zazzakiya farko-farko idan an ga mutum ya sha rawani ga gemu ya dage wando sai a ce dan shi'a ne. To wai menene ake kira shi'a? Ko idan an ga mutum yana da zafi sai a ce dan shi'a ne? To shin wannan shine shi'anci? La, ba shine shi'anci ba. Abin da ake kira shi'anci a takaice mutanen da suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu babu wanda ya cancanta ya zamanto shugaba sai Ali ibn Abi Talib da mutanen gidansa. An gane wannan ayi. Saboda haka bayan manzon Allah ya rasu sahabbai sun yi kwacen shugabanci. Sun kwace shugabanci daga Ahlul Bait. Saboda haka Abubakar da Umar da Usman dukkan su gaba ɗaya shugabancin su ba halaltacce bane. Saboda kwace suka yi a wajen ƴan Shi'a. Wa iyaz billah. To kaga wannan idan kaga mutum yana da wannan fahimta cewa ainihin mulki bayan manzon Allah khalifanci ko imamanci bayan manzon Allah yayi wafati yana hannun Ahlul Bait ne, wato ba wato maganar ma'ana sahabbai sun yi fashi ne. Wa bi hadzal itibar, tunda sahabbai sun yi fashi ne inji su sahabbai sun kafirta. Bayan Annabi ya rasu sahabbai gabaki ɗaya sun yi ridda. Irtadda jami'u sahaba, sahabbai duk sun yi ridda, sai dai waɗanda ba za a iya lissafa su da yatsun hannuwa. An ce wanda suka rage bayan Annabi ya rasu su tara ne kawai suka rage. Wasu ma 'yan Shi'a sun ce uku ne kawai suka rage. Wasu ka ce su bakwai, wasu ka ce su tara. In an matsa kawai waɗanda suka rage a cikin musulunci bayan sahabbai dubbai, to sahabbai guda tara ne kawai suka rage. To masu irin wannan fahimta su ake kira Shi'a. Kaɗan daga cikin aqidunsu kenan, wato inkarin shugabancin waɗannan manya-manyan sahabbai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da aljanna. Sa'annan kuma na biyu, duk mutumin da ya zo ya ce sahabbai sun yi ridda ya zama ɗan Shi'a. Sannan na uku, duk mutumin suna da wata aqida ana kiranta taqiyya. To wannan aqida shine ginshikin aqidar Shi'a, taqiyya. Me suke nufi da taqiyya? Suna nufin mutum ya ɓoye aqidar shi, ya bayyana da sabanin haka ga mutanen da suka saba ma ra'ayinsa. Kamar ɗan Shi'a zai iya zama cikin Ahlus Sunna shekaru da yawa yana ɓoye ra'ayinsa, yana yin sallah irin na Ahlus Sunna, yana yin komai irin na Ahlus Sunna, amma kuma makiyi ne na ƙarshe, yana neman hanyar da zai yi wa sunna kwaf ɗaya ne. An gane wannan ko? To saboda haka wannan aqida ta taqiyya ita ta mai da aqidar Shi'a mai wuyan sha'ani. Aqidar Shi'a ta fi kowace aqida wuyan sha'ani. Dalili, duk abin da ɗan Shi'a ya gaya ba lallai bane ya zama shi ne aqidar shi. Kuma in ji wannan ko? Saboda zai iya gaya maka magana kuma zai rantse shi a wajen shi dan ya rantse akan ƙarya domin ya kifar da kai ba matsala bane. An gane wannan? Kuma sun jingina ma ainihin wato jikan manzon Allah, Allah ya masa rahama, sun jingina mai ƙarya cewa wai ya ce tis'atu a asharid din fi taqiyya, kashi tara daga cikin goma na addinin Shi'a yana cikin taqiyya. In an kasa shi a aqidar shi a ɗari, to kashi 99 to gaba ɗaya yana cikin taqiyya. To yanzu irin wannan addini wanda kashi 90 da wani abu gaba ɗaya yaudara ne, yaya za ka yi ka san haƙiƙanin ra'ayinsu? Kuma sannan sun mayar da taqiyya ya zamanto wani ginshiƙi a cikin aqidar Shi'a. Suna jinginawa zuwa ga Ja'faru Sadiq radiyallahu an ko rahimahullah. Suna jinginawa yana cewa at-taqiyya dini wa dinu aba'i, taqiyya shine addini na kuma addinin ubannina. Kenan menene yaudara? Shine addini na da kuma addinin me ubannina to irin wannan masu irin wannan akida yaya za kai ka san hakikanin inda suka dosa akwai abubuwan da aka rubuta a littafan su masu hadari kware da gaske daga cikin wannan akwai tahriful qur'an in ka duba cikin usulul kafi za ka ga akwai nusus da yawa wanda yake nusus din nan ma sun zo mutawatirai cewa alqur'anin da muke karantawa din nan fa ba shine fa qur'ani na gaskiya ba an gane su ɗan shi'a wai suna karanta wannan qur'ani ne babul lalura da kuma taqiya har sai alqa'im ya zo shine qa'im shine imamu mahdi wai imamu mahdi zai zo da asalin qur'anin na original din ina fatan gane wannan to kaga wannan yana nan rubuce da yawa a cikin littafan su kuma sannan wasu manya-manya daga cikin malaman shi'a sun kudirce hakan akwai ina ganin wanda ya rubuta littafin ya sunan shi akwai littafin da ya rubuta wanda duniyar shi'a ta yi masa caye fito fili ya ce aqidar shi'a ne wannan ba wani ɓoye-ɓoye ba fito mu gaya wa mutane gaskiya a ina ganin ya suka kira shi kaga sunan littafin ya kwanta mu ba yan samawi ba littafin ya fi ƙarfin ta yan samawi ai yan samawi yaro ne a cikinsu shi littafin littafi ne wanda shi mai littafin ya nuna cewa hadisai sun zo mutawatirai wanda ya fi ƙarfin a ƙaryata shi cewa alqur'ani bai cika ba an gane to malaman shi'a suka yi masa ca wasu daga ciki wasu suka yi shuru kuma amma fa inda aka gane cewa suna tare da shi da ya rasu kabarin shi sai da aka wani karrama kabarin shi tukuna aka karrama kabarin shi ya zamanto har yanzu an ce suna kai ziyara zuwa kabarin shi saboda mutunci da darajar shi kuma idan ka tambaye su to menene hukuncin mutumin da yake qur'ani bai cika ba sai ce kila akwai wani shubuha da yake da shi ne amma me hukuncin wanda ya hana ainihin ahlul bait shugabanci sai ce yayi radda shin da mutumin da ya inkarin alqur'ani da mutumin da ya zo ya kwace shugabanci wanda ya fi cancanta ce yayi radda mutumin da ya ce alqur'ani akwai ragi akwai ƙari an cire wasu abubuwa daga cikin daraja na ahlul bait duk wannan gaba daya amma wai dan wai dan tawili ne dan shubuha ya shiga ciki ba wai kaza bane kaga wannan ya nuna muku aqidin su ne amma kuma za su iya rantse ma da Allah to me yasa na ta kai wannan rantsuwa ba ta giya bane tunda tis'atu asharidin fi taqiya an gane wannan ko insha Allah in tuna da sunan wannan malami zan gaya mu in ma ban tuna ba to gobe insha Allah zan kawo muku sunan malamin ha daga ce da malamin da littafin in ba littafin da sunan malamin ba da suna da littafin fasul kitab fi tahrif kitab rabbil arbab sunan littafin kenan fasul kitab ya ce magana daki-daki game da canza littafin ubangiji cewa littafin ubangiji an canza shi dabursi imamu dusi shi ya wannan littafin imamu dusi ya yi littafin kuma duniyar shi'a wasu suka mai ca wasu suka ce kaza shi ma da kanshi ya ce masu cewa qur'ani ya cika taqiya suke yi shi da kansa ya musu raddi kuma har ya bar duniya bai canza ra'ayinsa ba kuma suna nan suna mutunta shi a matsayin babban malamin su ina fatan gane wannan to kaga wannan kenan sannan kuma aqidan su mai hadari kuma akwai aqidan bada'u za su ce ma Allah ta'ala zai faɗi magana yanzu daga baya sai Allah ya gano kai kuskure ne sai Allah ya canza da ce yana daga cikin wannan sahabban annabi da Allah ta'ala ya yi ta yabansa a cikin alqur'ani ya yabe su ne kafin ya san za su yi ridda amma daga baya da suka yi ridda shi kenan wai daga baya sai Allah ya ce ashe na yabe su ne kafin su yi ridda wannan shi ne aqidan bada an gano wannan ko to saboda haka suna da aqidu daban-daban masu hadari wanda kusan kowanne ɗaya ka ɗauke shi za ka ya isa a ce wa mutum ya yi ridda kowanne ɗaya ka ɗauke shi a kan shi to yanzu dan uwa kaɗan daga cikin aqidansu kenan idan na tambaye ka na ce to mutumin da yake da wannan aqida dan Allah za ka iya ɗaukar diya ka ba shi kuma idan aka yi kuskure ko da kuskure ya auri diyarka dan Allah za ka samu bacci za ka bashi da wannan diya ka ce to tunda an ga an yi auren to insha Allah ba matsala duk mutumin da yake da wannan aqida ai baya halarta duk mutumin da ya ɗauki ɗiyarsa ya ba irin wannan dan bir'a to ya yanke zumunci an gane wannan ko to kaga wannan kenan sannan dan qur'ani yuni ba shi ma wannan bai gaza dan shi an ba wajen hadari shi wannan qur'ani yuni shine wanda yake cewa alqur'ani zalla duk wani magana wanda aka jingina zuwa ga annabi ƙarya ne. Kenan shi in ka dauki fahimta dan Qur'aniyun tunda manzon Allah ya zo duniya har ya batta bai taba yin magana ba. Duk wani magana da za a jingina mai ƙarya ne kawai. Dan Allah in mutane suna da hankali wasu irin mutane ne wayannan. A ce wai Allah ya turo manzo, manzo shine malami wanda Allah ya turo dan yayi bayanin Al-Qur'ani, amma tunda ya zo ya bada note ba bayanin note din. Kamar kai malamin geography ne ko malamin biology in ka zo kawai ka rubuta note sai kai shiru, ce tunda malami yake kawai yana ta rubuta note ne ba bayanin note. Kuma har daliban suka yi graduating malam bai taba zama ya musu lecture ya musu bayani ba. Dan Allah za ku yadda ce wallahi mu tunda muke ba ni geography na karanta, malamin da ya karanta da tunda yake bai taba bude baki ya karanta da note kawai yake bani. Shin za a yadda cewa kai ƙwararre ne akan wannan fannin? An san kawai ba kai karatu ba kawai. Haka ne? To wayannan mutane sun ce wai duk wani magana wanda aka ce qala rasulullahi to qala qatu. Ba manzo Allah ya faɗa ba. Kuma gashi suna cewa abin da ya kamamaki, suna cewa Qur'ani zalla. Suna cewa suna bin Qur'ani ko Qur'anin ya ce lalle manzo Allah yayi bayani. Kaga sai kace to wani Qur'ani suke bi ko suna da Qur'ani ne irin na ƴan Shia kuma a boye. Allahu a'lam. Amma shi dai Qur'anin dai da Allah ya ba manzo. Allah ya ce ma annabi wa ma anzalna alayka alkitab illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi. Ba mu sauka maka da littafi ba sai dan kai musu bayanin abin da suka yi sabani a gare shi. Shin wannan bayanin manzo Allah yayi ko bai yi ba? To amma sun ce wai ba wani bayanin manzo Allah, Qur'ani kawai zalla. Allah kuma yana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. Mun sauka maka da zikiri dan kai bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su, wala allahum yatafakkarun. Amma kuma duk anan wajen ba ga aya kararrafa kamar rana. Amma kuma sun ce manzon Allah bai taba yin bayani, manzon Allah kawai ya zo ya mika Qur'ani ne sai ya tafi shi. Kun gane wannan aiki? To saboda haka bi hadal itibar suna daukan Qur'ani ne su fassara shi ganin daman su irin wayannan mutane. Shin me bambancin su da Shi'a? Kaga ƴan Shi'a dai sun kore ɗaliban manzon Allah, ɗaliban manzon Allah amintattu wanda manzon Allah ya ce liballiga shahid minkum al-ghaib, wanda yake nan ya isar da sako ga wanda baya nan. Kaga ba su ne amintattun shi ba? To sun yi ridda. Yanzu sakon musulunci bai rage yanzu, tunda dai amintattu wanda kai yadda su isar da sakonka gaba ɗaya sun kafirta. To yanzu yaya za a yi sakonka ya isa ya kai zuwa ga mutane ingantaccen kaiwa? Kaga a nan wajen sun rusa musulunci ne da wayau. To haka ma su ma yan Qur'aniyun to sun yadda tabbas annabi yana da sahabbai, shi ma annabi ya zo da Qur'ani, amma kuma duk wani bayani na manzon Allah ƙarya ne. Kaga a cikin su wane ne ya fi hadari? Ana tattaunawa da wani ɗan ƙalaƙato da wato ɗan Qur'aniyun da ɗan Shi'a. Ɗan Qur'aniyun ya ce shi bai san, shi ɗan Qur'aniyun yana ta zagin Abubakar, a ɗan Shi'a na ta zagin Abubakar. Abubakar kafiri ne, zindiki ne, ya yi kaza, ya cuci Ahlul Bayt, Umar kaza. Sai shi ɗan Qur'aniyun ya ce shi bai san da wani Abubakar ba. Ya ce babu wani Abubakar a Qur'ani gaba ɗaya. Shi ɗan Shi'a ya zaki yana ta zagi, yana gaya ma ɗan Qur'aniyun cewa an zalunci Ahlul Bayt, ya ce zuwa suka zalunce su. Ya ce Abubakar, ya ce tuwaye Abubakar. Ya ce ni abin da na sani kawai Muhammadu Rasulullah wallazi na ma'ahu. Kawai wallazi na ma'ahu kawai shi ya sani, bai san da wani Abubakar ba. Ya ce mutum ɗaya ne kawai sahabin annabi shi ne Zaid. Wala ma ƙaza Zaid min hawaɗaran da wajnaka. Ya ce in kuma akwai wani sahabi a Qur'ani banda Zaid kawo mun shi. Ina ne ko? To ka ga nan wajen yanzu za ni ne tattar da mai waje. To irin wayannan gaba ɗaya ka ɗauki ɗiya ka ba irin wannan. Kusan ƙwaƙwalwa fa ya riga ya juya, dukkan gaba ɗaya babu wanda noti bai kwance ba. Kowanne daga cikinsu babu wanda yake daidai yake tafiya daidai. An gane? To saboda haka irin wayannan baya cancanta ka ɗauki ɗiya ka ba su. Idan har ka ba da ɗiya gare su ma to ka san yadda za ka yi ka raba, domin Allah zai tambaye ka gobe ƙiyama kan wayannan mutane. Mutane ne masu gayan haɗari ga musulunci da musulmi. To shine a takaice tambayan kenan nasu. To an ce lokaci ya yi ko? Insha Allah. to insha Allah Allah shi tinke mu to je muna cikin fasaran ayan nan fasda bi ma tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen inna kafaynaka al-mustahzi'een Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fito karo-karo ya bayyana da abin da aka umurce shi sannan kuma ya kauda kai daga mushrikai an gane ku wato mara idan kana isar da sakon musulunci to zaka fuskanci kalubale na magiya Allah zaka fuskanci zagi zaka fuskanci cin mutunci zaka fuskanci ainihin barazana zaka fuskanci makirci kala-kala haka nan idan mutun yana kira zuwa ga sunna shi ma kazalika zai fuskanci wannan tunda ya zauna ne a kujerar manzo sallallahu alaihi wasallam aikin da manzon Allah yake yi lokacin da yake raye shi ma malamin sunna da dalibin sunna ya dauki alƙawarin shi ma zai yi wannan aikin to duk irin wannan abin da suka fuskanta haka zaka fuskanta shine Allah yake cewa annabi ma yuqalu laka illa ma qalila lirusul min qablik ba a taba gaya maka wata magana ba face abinda an riga an gaya wa manzanni gabaninka ba kai ne farao ba dan an ce ma mai sihiri kada ka tada hankalin kanka an gaya ma wanda wasu manzanni gabaninka dan an ce ma mahaukaci dan an ce ma kaza duk wannan ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da da'awa ka kauda kai daga gare su Zakariya ya gaya wa ɗansa yana masa nasiha yana cewa ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar sai ce me sai ce wasbir ala ma asabak ya kai dana ka tsai da sallah kai umurni da kyakkyawan aiki kai hani ga munkari sai ce wasbir ala ma asabak kai hakuri ga duk abin da ya same ka kan wannan hanya domin wannan hanya yana tare da tarnaki da yawa in baka da hakuri ma ba za ka iya ba sai kai doro ka amshi kowane irin zargi da kowane irin suka da kowane irin barazana ka dogara ga Allah subhanahu wataala kawai to wannan shine abin da Allah ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ke cewa inna kafaynaka almustahzi'in lalle ya rasulullah mun isan maka masu izgilin nan da kullun suke maka dariya suke maka wulakanci suke daukan mahaifa suke sanya maka a jiki suke kiranka boka mai sihiri mai kaza mai kaza mai kaza to ya rasulullah mun isan maka su insha Allah dukkan su gabaki daya ka bamu da su zamu maganin su fa sayyakikahumullah da sannan Allah ta'ala zai isan maka su misali an ce wa'annan mustahzi'in din an ce su biyar ne su daga cikin mutanen makka dukkan su gabaɗaya mutanen makka ne su biyar ne akwai walid bin mujira akwai shine shugaban su gabaɗaya akwai as bin wa'il akwai aswad bin al-muttalib bin asad abu zam'a akwai aswad bin abdi yaqus akwai haris bin dulabila ko haris bin kais amma yanda wasu kai sabani akan shi to duka wayannan gaba daya sune gaggaga sune manya-manyan shugabanni daga cikin shugabannin Qurayshawa wanda suka tsaya tsayi wanda ka wajen ganin sun kauda musulunci a doren kasa to sai Allah ya gaya ma annabi cewa na isan maka su duka su gaba daya insha Allah na maka maganin to wayannan mutane an ce a rana ɗaya Allah ya halakar da su duka ranan yakin Badar wato Allah ta'ala an ce ranan yakin Badar Allah ya halakar da su rana ɗaya suka mutu duka su gaba ɗaya me yasa Allah ya halakar da su saboda suna izgili ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam an ce sababin halakar su malaman tafsiri sun kawo dalilai da yawa amma kuma malamin tarihi nan Ibn Ishaq ya kawo cewa Jibril alayhi salam malaika Jibril alayhi salam wata rana ya zo wajen manzo sallallahu alayhi wa sallam alhali manzon Allah yana dawafi alhali su kafiran kai suna dawafi a dakin Ka'aba kila wani ce su ma kafiran Makka masu bautan gunki dama su ma suna dawafi sai mu ce kada ka manta asalin kafiran Makka musulmi ne ai an gani asalin kafiran Makka suna bin addinin Annabi Ibrahim ne wani bawan Allah ne ana kiran shi Amr bin Luhai al-Khuzai shine yazo ya canza musu addinin su wannan bawan Allah mutumin kirki ne ga zahiri ga gaskiya ga rukun amana ga cika alƙawari ga tausayi ga taimakon talakawa kasan mutumin da yake da irin wannan sifa yana da wuya bai janyo hankulan mutane ba ko da yana kan ƙarya ne ana samun yan bid'a masu wa'annan sifofin gaba daya kaga mutum dan bid'a ne amma yana da gaskiya yana da rukun amana yana da tausayi yana da ainihin samar da abin da babu shi yana taimakon talakawa yana kaza yana kaza to cikin lokaci kankani sai kaga ya janyo hankulan mutane zuwa gare shi to wannan shine abin da ya faru da ainihin Amr ibn Luhay al-Khuzai saboda irin dabi'an shi na mai kyau sai ya zamanto mutanen Hijaz suka shugabantar da shi ya zama shugaban su kuma duk abin da ya fada ba sa ainihin daga kara suna imani da shi kai tsaye to wannan bawan Allah wata rana ya kai ziyara can kasar Sham ya je kasar Sham sai ya je ga ana bautan gumaka a lokacin sai ya tambaye su wayannan gumaka me yasa kuke bauta musu ba Allah ake bautawa ba sai ce Allah muke bauta ma wayannan gumaka mun rike su ne tsani tsakanin mu da Allah amma Allah shine mai halitta Allah shine mai azurtawa Allah shine mai kashewa Allah shine mai rayarwa amma wayannan gumaka tsani ne tsakanin mu da wa da Allah in ji su an gane bi ma'ana suna yin tawassuli da su wajen Allah to wannan bawan Allah nan take sai ya yarda sai ya gamsu da bayanin sai ya dauko wayannan gumaka suka bashi kyautan gunki guda ɗaya mai suna Hubal ya dauko wannan gunki ya kawo shi ya ce wa mutane ga Hubal nan a zo a yi ta bauta masa mutane ko tunda sun yarda da shi babu wani ja ya gaya musu cewa wannan abin kawai bid'a ce hasana bid'a ce mai kyau saboda abu ne wanda yake da can kana dumfarin Allah kai tsaye to yanzu kuma zaka dumfari Allah ta hanyar wani mai daraja wanda za a ku baka idan kana so mahaifinka in ka yi wa mahaifinka laifi kana so ya yafe maka daga dumfare shi kai tsaye daga samu yayan shi ko kakan shi kai musu magana wanne zai fi ji in ka zo ka dumfare shi kai Allah ga mara kunya kai ga bani waje ko amma idan kakan ta zo ta ce idan ni ce kakarka na ce ka gafarta ma jika na in ba gafarta wallahi in tsine maka yaya da gudu zai yi mai zai yi rujui inda yana da imani kuma ya san abin da yake yi to wannan bawan Allah a lokacin da ya zo ya ce musu wannan gunki su bauta masa shine tsani tsakaninsu da Allah sai suka yarda bi ma'ana su masu zunubi ne shi kuma Allah mai tsarki ne bai dace mai zunubi ya dumfari mai tsarki ba bai dace mai datti ya dumfari mai tsarki ba ya kamata mai tsarki ne ya dumfari mai tsarki saka gumaka ana yin su daga itatuwa ne gunki tsarki gare shi baya ko gunki na zunubi gunki baya ƙarya baya cin amana baya kaza to haka gumaka masu tsarki ne sanan mala'iku ba waja'alul mala'ikati allazina hum ibadur rahman inasa to yaya kaga ashe dukkan su gaba daya haka saka su zuka garin makka a da suna bauta ma masu tsarki ne to saboda haka shikenan bautan gunki ya fara kadan kadan aka fara bautan gunki a nan wajen kuma da sunan wai su musulmi ne da sunan wai suna bin addinin annabi Ibrahim na tauhidi haka suka ci gaba da yi a hankali har aka cire musu musulunci bautan gunki ya maye gurbin musulunci shi ya sanya akwai bulbushin musulunci tare da su har manzo Allah ya zo ya tarar da su Allah ya aiko annabi zuwa ga mutane wanda suna yin ibada suna kiran sunan Allah suna ambatan Allah da yawa suna yin kaza suna kaza sai dai cewa suna sanya wani tsani ne tsakanin su da Allah idan suna da matsala sai su gaya ma wannan tsani shi matsanin sai ya gaya ma Allah sai ce ya Hubal muna buƙatar haihuwa shi kuma Hubal sai ce ya Allah bayanka suna buƙatar haihuwa ka ba su sai Allah ya ba su an gane wannan ko to wannan shine abin da yasa kafiran Makka suka yarda kuma a hankali sai zama addini na ta canzawa amma duk da haka akwai burbushi suna aikin haji a haka din annabi ya tarar da su suna me suna aikin haji to saboda shine yake magana nan wajen an gane shi yasa lokacin da manzo Allah ya zo yana da'awa ai kafirin Makka sun zo suna cewa annabi Ibrahim nasili su ma Yahudawa suna cewa annabi Ibrahim nasili Nasara suna cewa annabi Ibrahim nasili to kowanne daga ciki yana da alaka da annabi Ibrahim sai dai kowanne daga cikin su ya canza addinin shi ne kamar yadda suka faɗa tabbas annabi Ibrahim annabin su ne amma yanzu sun kauce ma hanyarsa shine Allah ta'ala ke musu raddi ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman وما كان من المشركين النبي ابراهيم bai kasance ba yahude ba kuma sannan shi ba ba nasare bane shi sai dai ya kasance mai karkata zuwa ga gaskiya ko musulmi mai mika wuya ga Allah wama kana min al-mushrikeen shi ba shi daga cikin mushrikai duk an kore to wane ne ya fi cancanta da annabi ibrahim sai Allah ya ce inna awlan nas bi ibrahim lallazina tabauhu wa hadha an-nabi wallazina amanu wanda suka fi cancanta a ce su ne mabiya annabi ibrahim su ne wannan annabi ah su ne wannan annabi ko inna awlan nas bi ibrahim lallazina tabauhu wanda suka fi dacewa da ibrahim su ne waɗanda suka bi shi wa hadha an-nabi da wannan annabin Allah ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suka imani su ne sahabbai wallahu waliyul mu'minin an gane almuhim dai wato wata rana mala'ika jibril ya kawo ziyara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ga waɗannan manya-manyan shugabannin makka din da muka ambaci sunayen su suna tawafi a dakin Ka'aba sai ya miƙe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya miƙe sai ya bi shi ya bi mala'ika jibril mala'ika jibril ya zo akan siga ne akan sura ne na mala'ika ko su ko suran mutum ya zo kan suran mutum a lokacin sai aswad bin al-muttalib daga cikin waɗannan manya-manyan mutanen sai ya wuce yana tawafi sai mala'ika jibril sai ya jefe shi da wani fallan takarda da wani ainihin abin nan a wani ganye wanda yake kore ya jefa miki wani ganye kore a lokacin nan take sai wannan bawan Allah ya makance shi Aswad bin al-Muttalib da ya makance sai idanuwansa na ta ciwo yana ta ihu sai ya kama dukan kanshi yana ta dukan kanshi saboda zafi yana dukan bango yana buga kanshi a bango shi wannan bawan Allah saboda hankalin shi ya tashi shikenan sai annabi ya wuce wajen Aswad bin Abdul-Yahus kuma shi ma daga cikin manyan su sai mala'ika da ya wuce sai mala'ika ya yi ishara zuwa ga cikin shi yana cikin dawafi nan take sai cikin shi ya kumbura da cikin shi ya kumbura sai aka samu wani sai cikin ya kumbura da wasu wani ruwan kurji wato irin ruwan kurjin nan irin farin ruwan nan ya cika cikin ya kumbura yana ta ihu sai ya mutu da wannan ciwo abin nan sannan kuma sai Walid bin Mughira shi ma sai ya wuce sai mala'ika ya yi ishara zuwa ga wajen wani ciwo akwai wani dan ciwo da yake dan jinya haka ciwon dan karami ne sai mala'ika ya dan nuna ciwon ya dan ishara zuwa ga ciwon yana kasan ainihin wajen idan sawu kasan idan sawu yake na kaban shi to ya kasance wannan ciwo ya same shi kafin wannan lokaci da shekaru masu yawa yana jinya wannan ciwo a lokacin nan sai shi wannan bawan Allah yana dawa bi yana jan ainihin gyautan shi yana cikin jan gyauto kawai sai ainihin ya wuce wajen wani mutum daga kabilan Khuza'a wannan mutum daga kabilan Khuza'a yana gyara ainihin kibiyarsa sai ainihin gyautan wannan komai ya fi wannan bawan Allah sai ya liƙe a cikin kibiya daga cikin kibiyoyin wannan mutum sai wannan kibiya sai dan yakushi ya dan karce shi da kibiyan ya dan karci wannan ciwo shikenan fa an ce wannan ciwo dan wannan dan karta dan kadan ne amma duk da haka wannan ciwo yayi ta kumbura yana ta kumbura har ya zamanto sababin mutuwan shi sannan kuma sai As bin Wa'il an ce shi ma As bin Wa'il ya wuce sai mala'ika ya ishara zuwa ga madankwarin kafarsa da ya ishara gare shi sai ainihin wannan bawan Allah ya fita ya hau kan jaki yana so ya dumfari da'if sai ya fada kan ainihin wani bishiya yana cikin tafiya yayi tuntube ya fada kan wani ice da shi da dabbarsa sai wani kaya ya shige mai cikin madankwarin kafansa sai wannan kaya ya zama sababin mutuwan shi sannan sai Al-Harith bin Dulazila shi ma mala'ika ya yi ishara zuwa ga kanshi da mala'ika ya ishara zuwa kan shi sai kan nan yana ta fitar da wasu irin ruwan kurji yana ta fitar da shi har wannan bawan Allah ya mutu duk babu magani a gare shi to hakika an ambaci sababin mutuwan su akwai sabani mai yawa akai amma wannan shine abin da yafi shahara dangane da shi mai son karin bayani ya duba cikin tafsiri na Ibn Kathir tafsiri na Qurtubi sannan tafsiri na ibn ka tafsiri na ainihin wannan na Abu Hayyan shine al-Muharrir al-Wajiz ke duba zai samu ƙarin bayani akan shi. To kunga wannan shine abinda malamai suka faɗa dangane da waɗannan mutane wanda Allah ke cewa inna kafainaka al-mustahzi'in, haƙiƙa mun isan maka masu izgili. Kada duk waɗannan masu izgili Allah ya tattara su gaba ɗaya, ya jarabe su da musibu, ya halakar da su lokaci ɗaya. An gane wani mawaƙi yana cewa khamsatun kulluhum usibu bida'in warada min junudihi al-adwa'u wada hal aswad bin muqtalib ayyu aman mayitun bihi al-ahya'u wada hal aswad bin abdi yahud an saqa'u ka'asar rida ko an saqa'u ka'asar rida istaqu wa asaba al-walid khadshatu fahmin kasarat an hal hayatul qarqata'u wa qadan shawkatu alamu hujatul asi falillahi naqatu shawka'u yace wa alal harisul quyu wa arsala biha ra'suhu wa sa'al wi'a'u khamsatun dukhirat bi qada'ihim al-ardu fa kaful azabihim shallahu. To wannan shine abinda ainihin Busairi ya faɗa game da waɗannan mutane, yana gaskata maganan su Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir cewa mutane biyar an musibantar da su da cututtuka, yace dama halaka daga cikin rundunonin sa akwai cututtuka. In Allah yana so ya kashe mutane akwai hanyoyi daban-daban go, wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi tanawwa'at al-asbab wal maut wahid, wanda bai mutu da takobi ba zai iya mutuwa da wani takobi, sabubba sun bambanta amma mutuwa ba, duk dai mutuwa sunan shi mutuwa. To sai ga cewa warada min junudihi al-adwa'u, dama halaka daga cikin rundunar halaka akwai cututtuka. Sannan kuma fadahal aswad bin muddalib, sai ainihin wato gayan makanta ya musibantar da Aswad bin Muddalib, sai mayitun al-ahya'u mayitun bihi, sai rayayyu suka zamanto matattu saboda haka, saboda wannan makanta da wannan bayan bawan Allah ya fuskanta, sai da yana raye sai wannan makanta ya jawo mai mutuwa. Wada hal Aswad bin Abi Yahus, sannan an saka'u ka'asar rida istisqa'u, mutuwa ya musibantar da Aswad bin Abdi Yahus. Me ya musibantar da shi? Wani ciwo ana kiran shi istisqa'u, shine cikin shi ya kumbura da wani irin ruwan kurji, yana kai masa ciwo, yana ta kumbura har ya mutu. Ya aka ce wannan istisqa din ya shayar da shi ƙwaryar nan na halaka. Wa asabal walida khashatu sa'amin, sannan kuma ya kushi wato karta na kibiya shi ya musibantar da Walid bin Mughira. Kasarat an hal hayatu da qa'u, wanda maciji irin mai fari da baki kuguwa, maciji wanda yake mai hadari, wato guban shi ya takaitu daga guban wannan kibiyar. Wa qadan shawkatu ala mujatul asi, sannan kuma qaya wato ta hukunta halaka ga zuciyan Asi bin Wa'il. Falillahi naqatu shawka'u, al'ajabi ya tafi daga Allah ga ainihin wato kisa wanda yake mai kaya, al'ajabin shi ya tafi daga Allah. Sannan kuma sai ya ce wa alal harisul quyu, shi kuma wasu irin miyaku suka fito masa jambuna, wa qarsala bi harasu, kansa yana ta tsiyaya da wannan jambuna har ya mutu. Wa sa'al wi'a'u, wannan jaka din ya munana, ya kamanta kanshi da jaka. Yace khamsatun, mutane biyar ne duhirat bi qada'ihimul ard, duhirat fil ard bi qada'ihim, mutane biyar ne wanda an tsarkake duniya da yanke su, da Allah ya halakar da su ya tsarkake duniya. Fa kaful azab shalla'un bihim, sai tafin nan na cuta ya zama kambe ta hanyar su, tafin cuta ya zama bashi da wani tasiri. Kuma kaga Allah ya halakar da masu izgiri. Na'am, allazina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar,
allazina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun,
su wa'annan masu izgilin sune allazina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar, sune wa'annan da suke sanyawa tare da Allah wani abun bauta daban. Fa sawfa ya'lamun, da sanin za su san kuskuren abin da suka aikata. Na'am,
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
الله يقول ولقد نعلم حقيقة من سني يا رسول الله أنك يضيق صدرك بما يقولون. شو على ليك إرجنك يك يبنشي ده أبنك أبريك فلا. suna kiranka makaryaci mai gaskiya irin ka kira ka makaryaci zaka ji daɗi suna kiranka boka suna kiranka mai sihiri suna kiranka mai kirkiro ƙarya mai kawo tatsuniyar mutanen farko to mun san gaskiya wannan abun yana damun ka ya rasulullah yana tayin maka da hankali shine Allah yake cewa qarna alamu annahu la yahzunuka ma ya allazi yaqulun ko qarna alamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun a wata aya Allah yace hakika mun sani cewa innahu la yahzunuka allazi yaqulun cewa lalle abinda kafirai ke fadi game da kai yana bukanta maka rai sai Allah yace fa innahum la yukadzibunaka ka kuntar da hankalinka ya rasulullah lalle su ba wai suna jingina ka zuwa ga ƙarya bane sun san baka ƙarya sun san kai amintacce ne walakin zalimina bi ayati llahi yajhadun sai dai cewa azzalimai da ayoyin Allah kawai suke jayayya da gangan suke yi sun san sakon da yazo da shi gaskiya ne amma tsaban jayayya ne kawai suke yi ga ayoyin Allah subhanahu wataala an gano wannan ai sai Allah ya kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam kan wannan a wata aya Allah ke cewa falallaka tarikum ba'da ma yuha ilayka wadha'iqun bihi sadru an yaqulu laula unzila alayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak wato zai yi wa wala Allah ya rasulullah ila ka bar wani sashen abinda aka saukar zuwa gare ka ila saboda kafirai suna kiranka da sunaye mabambanta marasa kyau zai iya yiwuwa ila ainihin wato ka bar sashen abinda aka yi wahayi zuwa gare ka kenan ila Allah yake cewa annabi ila da wannan sai ka dan yi sassauci wajula tudhinu fayudhinun sai ka dan yi sassauci ka daina wa'azi akan tauhidi dan a zauna lafiya ka daina fadin gaskiya dan a zauna lafiya to shine Allah yake to wadha'iqun bihi sadruk kuma ila wata ila kirjinka yana yin kunci an yaqulu laula unzila alayhi kanzun domin kafirai suna cewa me yasa in ya ce shi manzon Allah ne me yasa ba a saukar mai da taska daga sama ba aw ja'a ma'ahu malak ko me yasa mala'ika bai zo tare da shi ba in dai wannan bai faru ba za mu yarda da manzancin sa ba ila wannan yana tayin ma da hankali wala Allah wannan yasa ka ce zaka canza ra'ayinka ka koma kai sassauci kai compromise to kada kai wannan an gano wannan duk Allah ta'ala ya nuna ma annabi ya kwantar da hankalinsa a kai sai ce masa me
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين
يا رسول الله كاي تسبيحي تاره da gode wa ubangijinka ka kasance daga cikin masu sujada wasu malamai sun sanya wannan aya daga cikin wuraren da ake wa sujada Abu Bakar An-Naqash Allah ya masa rahama yana cewa anna hauna sajada inda Abi Hanifa anan wajen akwai sujada wajen Abu Hanifa wa Yaman bin Ri'ab wa ra'a annaha wajiba Abu Hanifa yana ganin wajibi ne ma ayi sujada anan saboda an ce fasabbi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin kai tasbihi da gode wa ubangijinka ka kasance daga cikin masu sujada ga Allah ta'ala akan ni'iman da ya yi maka misali to sannan Ibn al-Arabi al-Maliki Allah ya masa rahama yake cewa zanna ba'du nas anna al-murad bil amr huna as-sujud nafsu wasu mutane sun yi zato cewa abinda ake nufi da wannan umurni anan wajen wato ana nufin sujada ne shi kansa ana nufin annabi ya kasance daga cikin masu sujada sai yana ganin wannan wajen mahallin sujada ne a cikin alqur'ani inji ibn al-arab yace wa qad shahadtu al-imam bi mihrabi zakariya min al-bayt al-maqdis yace hakika na halarci wannan limam a can ainihin mihrab na zakariya can masallacin da ake kira zakariya daga can baitul maqdis daharallahu sai naga yasjudu fi hadzal mawdu sai naga wannan mutumin yana sujada a wannan wajen in yazo wannan wajen sai ya sujada wa sajadtu ma'ahu fiha ni ma nayi sujada tare da shi a cikin ta amma walam yarahu jamaahirul ulama amma mafi yawan malamai ba sa ganin ayi sujada a wajen mafi yawan malamai ba sanya wannan aya daga cikin ayoyin da mutum ya karanta zai yi sujada ba me ya sanya dalilin da ya sanya wato sun yi sabani ne akan fassarar wannan ayan wasabbi bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode ubangijinka kaga asalin tasbihi shine tsarkake Allah daga aibi an gano wannan ko to annabi ya tsarkake Allah daga duk wani aibi sannan kuma ya kasance ta daga cikin masu sujada suka ce ka kasance daga cikin masu sallah anan an kira sujada ne ana nufin sallah min babu itlaqul juz'i wa iradatul kull kaman wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar fi sabilillahi ka ku jefa hannayenku zuwa ga halaka an kira hannu hannu ne kadai kaka jefa ko kuma dukkan jikinka wala tulqu bi anfusikum ila tahluka to nan wajen ma da yace wa kum minas sajidin me yake nufi wa kum minal musallin ka kasance daga cikin masu sallah nan ba ana nufin sujada bane an gane sai kuma wasu suka ce a sujadan ake nufi hakika to kasancewan an yi gwajin fahimta akan wannan shi yasa sai wasu malamai suka tsaya kan zahirin nassin al-asalu fil kalam al-haqiqa dun al-majaz asali ga magana ana tsayawa ne kan hakika ba majaz ba tunda asalin sujada an san abin da ake nufi a shikenan kawai su suna ganin nan wajen yana daga cikin wurin da ake yin sujada a gare shi an gane wannan kuna
wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin
Allah ta saboda haka ya rasulullah kai ta bauta ma ubangijinka har ya zamanto mutuwa ya zo maka kuma ya ce kai ta bauta ma ubangiji har mutuwa ya zo maka to anan wajen wannan kalmar yaqin din nan me ake nufi da shi kaga na fassara shi da mutuwa shin yana da wata ma'ana banda mutuwa to malamai ne malaman salaf gabaki daya irin su mujahid da su hasan al-basri da su qatada da abdurrahman bin zaid bin aslam da wasu su sun ce al-yaqin al-maut ma'anan yaqin mutuwa abin da yake nuni akan wannan shire doran nasu al-qur'ani anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nudhimul miskin wa kunna naqudu ma'al khaibin wa kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin mun kasance muna tsare da ranar sakamako hatta atana al-yaqin har yaqini yazo me yaqini anan har mutuwa yazo saboda haka fa matan fa uhum shahadatu shafa'atu shafi'in to in kace to ai har yanzu anan wajen an ce ne hatta atanal yaqin ba ce hatta atanal maut ba me yasa aka kira mutuwa da suna yaqini saboda babu kaulani kan mutuwa duk duniya kowa ya yarda zai mutu kafiri duk kafircin sa ya yarda zai mutu shi yasa mutuwa ya zama to yaqin zaka tashi kiyama sai a ce an yi sabani kan tashi kiyama wasu kafirai sun ce babu wasu ci akwai ko manzanni wasu suke sun yarda akwai manzanni wasu suke ba yarda su ba hatta samuwan Allah wasu na cewa babu Allah ko amma mutuwa fa ka taba ganin wanda ya sabani cewa ba mutuwa babu to shi yasa Allah maimakon ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal maut ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ya zo ma sai Allah ya ce ka bauta ma ubangijinka har sai yaqini ya zo an gane wannan to kila kace to har yanzu baka gamsu ba Allah dai anan wajen yaqini yace bai ce mutuwa ba sai mu ce to akwai hadisi na sahihul bukhari hadisin zuhuri an kharija bin zaid bin sabit an ummul ala daga wata mai baiwa Allah wata sahabiya ana kiranta ummul ala wata mata daga cikin ansar tace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen usman bin maz'un da ya shiga aka ce wa kad mata lokacin usman bin maz'un ya riga ya rasu sai ummul ala take cewa rahmatullahi alayka abas sa'if tace rahman Allah ya tabbata a gare ka ya kai abas sa'if wai abas sa'if shine usman bin maz'un wanda ya rasu din nan tace rahman Allah ya tabbata a gare ka ya kai abas sa'if fa shahadati alayka laqad akramaka Allah tace shaida na a gare ka Allah ya riga ya karrama ka kai dan aljanna ne kawai ni shaidan da nama kawai Allah ya riga ya karrama ka ya shigar da kai aljanna ka huta kawai kun gane wannan ai eh shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yudriki anna Allah aqad akramahu ke bai wa Allah kin fadi magana babba fa ki duba wannan magana da kyau me ya sanar da ke cewa lalle Allah ya girma shi ai ya shigar da shi aljanna wai ga ya miki ita ta duba halin shi ne a duniya dai mutumin kirki ne ba shi da abokin fada baya zalunta kowa baya kaza yana yawan bautan Allah sai take to shahadati alayka menene an kan akrabaka Allah shaida na a gare ka Allah ya karrama ka ya shigar da kai aljanna kenan ana iya gane dan aljanna tun a duniya ko dai muna gane alamu zan iya ganin wani in ce billahi allazi dan aljanna ne haku in mutun ya fadi wannan ya fada cikin bid'a an gane ko in ce wani shahidi yaya Imam al-Bukhari ya ce babun la yuqalu fulanun shahidun ya wurba babu ba a cewa wani yayi shahada sai ya ce mutumin da muke zaton Allah ya azurta shi da shahada ba wai mu ce mai shahid in ka ba shi shahid ka ba shi sunan ya zama sunan shi kaman ka ce ne ka ba shi lasisin aljanna kai tsaye an gane in ka duba littafin aqida na ahlus sunna tun daga ainihin su abin aqida as-sahawiya da kuma sharhu sunna na barbahari da kuma irin su sharhu itiqadi usuli ahlus sunna wal jamaa na lalaka'i da irin su a shari'a na imamul ajuri da irin su a sunna na ibnu abi asim da ire-iren su in ka duba zaka ga gabaki daya suna cewa ba a cewa wani yayi shahada domin cewa wani yayi shahada shiga gaibi ne na Allah Allah ne kadai san wanda yayi shahada don babu wanda ya san aljanna sai Allah karkashin wannan a ce wani shugaban waliyai ne shugaban waliyai kamar yadda wasu sufaye ke bada an gane har ma yana iya raba aljanna ya ba wasu kenan ya tabbatar yana da yaki ne shi dan aljanna ne har rabo yake yi ha to irin wannan shiga gonan Allah ne babu wanda ya san gaibi sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kisbu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah a wajen shi ilimin tashin kiyama yake babu wanda ya san ilimin tashin kiyama sai Allah shi kadai kuma Allah shi kadai yake saukar da ruwan sama sannan Allah ya san abin da ke cikin mahaifa shi kadai san abin da ke cikin mahaifa babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe shin akwai rai da ta san cewa wani dan aljanna ne wato kamar wani ya ce ni ne shugaban waliyai kenan ya san abin da zai aikata gobe ya san cewa gobe kiyama shi dan aljanna ne direct akwai wannan gaibi ne wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wata rai bata sani ba a wace ƙasa za ta mutu babu saboda kuskure ne kace wani dan aljanna ne kuskure ne kace wani yayi shahada sai dai kace wani wanda muke tunanin yayi shahada muna mai kyakkyawan da san yayi shahada sai dai wa'annan wanda Allah ya sanar da manzo Allah dan shi manzo Allah bai san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da shi alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risala rabbi inda Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace wa'anda suke sammai da wa'anda suke karsai babu wanda ya san gaibi sai Allah da kuma inda Allah ya ce walau kuntu Allah ya ce annabi ga ya wa duniya walau kuntu a'lamu al ghaiba lastaktu bil khair wa ma masani yasu da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ba zan yadda wani mummuna bai shafe ni ba da ba zan yadda ajimin ciwo a yakin badar ba da ba zan yadda ajife ni ajimin ciwo a can daifa ba da wasu wurare da yawa da aka cutar da ni da zan kaushi in ana illa nazirun wa bashirun liqaumi yu'minun an gane har ga ayoyi da yawa in ka ga manzon Allah ya san wani abu na koyi Allah ne ya sanar da shi an gane wannan ko to saboda haka annabi in ka ga ya gaya ma Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna kaza Talha fil janna ya aka ya sani وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فيا فرته wani abu na san rai sai dai abin da aka sanar da shi na wahayi in ba sanar da shi ba bai sani ba an gane wannan ko bai sani ba misali annabi yana cewa cikin hadisin bukhari hadisin abi huraira innama ana basharun mislukum ni mutun ne misalin ku wajen halitta ba wajen daraja ba a wajen daraja shine fiyayyen halitta wanda babu irin shi ni mutun ne misalin ku wajen halitta wala allakum tak wa innakum taktazimuna ilayya wallahi ku kuna yawan kawo ƙara zuwa gare ni in al'amari ya faru wala alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujajihi min ba'd kila ɗayan ku zai zama yafi iya bayani na hujjar shi fiye da wani idan kun zo waje na wani zai fi wani iya bayani yafi wani iya magana yafi wani salo da zalaka da balaga fa aqdi lahu ala nahaw ma sami'tu sai in mai hukunci da kwatankwacin yanda naji kila wani lokaci
mara gaskiya ya zama shine mai gaskiya an gane wannan ko to irin wannan faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi duk wanda na yanke hukunci na bashi haƙin dan uwan shi ya karba fa inna ma atlau lahu qita'atan minan nar to na yanka mai wani yanki ne na wuta wannan me yake nuna mana kaga da ake ya san gaibi da zaran ka zo ka kawo magana ka wannan ce ƙarya kake yi ga inda magana yake mun to sai annabi ya gaya musu haka to saboda wannan baiwa Allah ta ce sheda na a gare ka Allah ya jiro maka sai annabi ya ce a wa ma yudriki anna Allah akramahu me ya sanar da ke cewa Allah ya karama shi da aljanna sai ce bi abi wa ummi ya rasulullah mahaifina da mahaifiyata zan farsa a gare ka ya rasulullah fa mai yukrimuhu Allah wane ne Allah zai jiro mashi fa kana sai annabi ya ce amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin amma shi faqad ja'ahu al-yaqin mutuwa ya zo masa shine mahallin shahid cewa an kira mutuwa da suna mai yaqin amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin wa inni la'arju lahu al-khair amma shi mutuwa ya zo masa kuma ina mai fatan mai alkhair kaga annabi ya gyara mata aqidanta idan kace ni shugaban waliyai ne kaman kace na san gaibi na san matsayina an gane wannan in kace wanda yayi shahada ka nuna ka san gaibi haka bashi aljanna san kuskure sai wa'annan wanda manzo Allah ya ambata misali Imam al-Qurtubi karkashin wannan aya din wato yayi raddi ga wasu sufaye masu cewa yaqini din ma'anan yaqini a wajen wasu sufaye shine ka bauta ma ubangijinka har sai ka kai mukami na yaqini wai wani martaba ne wanda idan mutum ya kai wannan martaba to duk wani abu na ibada ya fada kan shi ya zama free yanzu ya zama shi ba bawan kowa bane shi yanzu ya kai mukami na yaqini ba ruwan shi da sallah ko azumi ko bako zakka ko aikin haji kana azumi yana cin abinci ka ce kaga wayannan manyan shehunai ne ai imanin shi da ya kai yanzu martaban shi ya kai matakin da duk wani abin da yake haram ya zama halal a wajen shi duk wani abin da yake halal ya zama haram a wajen shi a duk wani abin da yake komai ya zama halal a wajen shi sai da wata matsala zai iya shan giya kaga yanzu da kake kai ka sha giya sai ka shiga wani shi kuma ya sha lada zai samu wannan da gaske an gina ma ainihin muridai an gina musu irin wannan mummunan fahimta kuma sun fahimci hakan kaga irigiri sun ga shehi na luwadi sai yana sa ma yaro albarka irigiri saboda an gaya musu cewa duk abin da yake haram ya zama me ya zama halal to shine imamul qur'a ke abin nan aminu shagidi a cikin adwaul bayan yake cewa ilam anna ma yufassiru bihi haula a hadhihi al-aya al-karima ba'd az-zanadika lalle abin da wasu zindikai suke fassara wannan aya da shi al-kafara kafirai al-mujta'ina li tasawuf masu da'awan sufanci min anna ma'anal yaqin cewa wai abin da ake nufi da yaqin al-ma'rifa billahi shine sanin Allah ka bauta ma Allah har sai ka san Allah wa anna al-aya tadullu ala anna al-abd idha wasala min al-ma'rifa wai aya tana nuna lalle bawa idan ya sadu daga sanin Allah billahi ila tilka daraja in ya kai wannan daraja ne yaqini al-mu'abbar al-habil yaqin annahu tasqutu anhu al-ibadat cewa lalle duk ibadoji sun fada wajen shi ba sai yayi sallah ba sai yayi azumi ba sai yayi kaza ba duk zai daina yi wa takalif duk wani takalifi abinda yake na haram da halal da wajibi da mustahabi di a fada kan shi li anna zalika al-yaqin huwa gayatu al-amr bil ibada wai domin wannan yaqini shine gayan umurni da ibada gayan umurnin mutum kai ta bauta ma Allah kana kaiwa wannan mukami ka huta ka kwanta kai ta baccin ka ba sai ka bauta ma Allah ba kuma to amma manzanni ba Annabi Muhammad duk darajar shi wanda a duniya babu halitta irin shi amma fa me yace me Allah yace mai yace wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka ci gaba da bauta ma ubangijinka har sai mutuwa ya zo ma Annabi Isa fa Allah yace ya gaya wa mutane wa ausani bis salati waz zakati ba dun ta hayya Allah ya mun wasiya da sallah da zakka matakar ina raye inda ina raye ba zan gushe ba ina sallah da zakka Allah shi ke mishi Allah shi taimake mu gabaki daya to an ce lokaci yayi za mu tsaya anan subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.